نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غوديا تتبرك الله سبحانه وتعالى جيسان كحكم
أكرار. وبعد، السلام
نا ماكو ماكو نصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. صفة صلى الله عليه وسلم تندق كبر حرما أزوى سلما كمر أنا أغبانك واللفر ببما لبي محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. عند أساتي دي قباتا درس من 25 kenan yau zamu tashi a darasi na 26. A sati da ya gabata muna cikin sujada, inda yau insha Allah ta'ala zamu taso daga sujada, kenan zamu dago daga sujada ita ma muga yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya taso daga sujada yaya yake yi ko me yake karantawa. Muna ƙara tunatarwa cewa dukkan abin da muke bayani a kan shi yana magana ne a kan yaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi kaza. Shi kuma a lokacin da yake yi cewa ya yi sallu kamar ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda ku gani ina yin sallah. Saboda kar wani ruɗe ka ya dinga ce maka yaya zaka kai sallah irin ta annabi, yaya zaka kai kokarin annabi, shi ya ce a kokarin shi. Kuma haka Allah madaukakin sarki yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyawun abun koyi a gare ku ga dukkanin mai san haduwa da Allah lafiya lau, kuma mai san ya kasance a ranar tashin kiyama cikin wanda suka rabauta. Kenan kaga wa'innan dalilai guda biyu sun ishe mu ya kasance mu ringa bi diddigi mu sanya ya manzo sallallahu alaihi wasallam ne wannan sallah wadda ita ce za a fara bincikawa a cikin ayyukan mu gobara na tashin kiyama. Idan ta yi kyau sauran ayyuka sun yi kyau, idan kuma bata yi kyau ba ana cikin gari, ana cikin tashin hankali. Malam ya ci gaba da cewa ar-raf'u min as-sujudi, nan zamu tashi ko a nan ne ko na mala yace ar-raf'u min as-sujudi, dagowa daga sujada. Bayan mala ya yi magana akan ita sujada kuma da me yake da suna abubuwan da ake karantawa a cikin sujada, yanzu nan mala sai ya ce mana ar-raf'u min as-sujudi, dagowa daga sujada. Sai ya ce thumma kana sallallahu alaihi wasallam, thumma kana sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yarfa'u ra'sahu, yana dago kanshi, yarfa'u ra'sahu min as-sujudi mukabbiran, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dago kanshi daga sujada, yana dagowa kuma yana kabbara. Kenan yana dago kanshi yana dagowa daga sujada kuma yana Allahu akbar, Allah mai girma ko kuma Allah mafi girma. Idan aka ce akbar ana nufin wanda ya fi komai girma shi ne akbar. Idan aka ce Allah mai girma aka fasara da Hausa aka ce Allah mai girma, kamar fasarar ba ta yi daidai da kalmar ba, sai dai a ce Allah mafi girma shi ne daidai da fasarar wannan kalma. Don ya kasance kenan dukkan wani abu mai girma to Allah shi ne sama da shi. Wa amara bi dalika al-musi salata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya umurci wannan bawan Allah da yazo yake fada sallar shi a masallacin shi ai mun yi magana akan shi wani wanda yazo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo kabar ta sallah a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah ha wannan sallar ta ka bata yi ba ya koma ya saki kyautata sallar shi akan ta ga yayi ya dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai koma dai kai sallah sallar ka bata yi ba ya saki zuwa yayi ya dawo hannu ya saki tambaya ya saki yin sallama manzo Allah ya ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah sallar ka bata yi ba sai ce ya rasulullahi ban iya da sallah ba in ba wannan ba a koya mani to manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake koya mi haka yi umarce shi yace mi la yatimmu salata li ahadin minan nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mi haqiqa sallar dayan ku ba ta cika hatta yasjuda kenan yana mi bayani yace mi hatta yasjuda har sai yayi sujada hatta tatma'inna mafasilahu har sai gabaki ɗayan gabaɓuwan jikin shi sun nutsu a cikin sujada ya kulu kuma ya kulu Allahu akbar sa'annan ya ce Allahu akbar wa yarfa'a ra'sahu ya dago kan shi hatta yastawi qa'idan har sai ya daidaita yana zaune kenan idan ka dago daga sujada sai ka daidaita a zaune ba irin yadda wasu ɗan uwa suke yi ba ana sujada daga an dago kafin a komo a zauna kawai za a maida kushin to sai an komo an zauna dan gargar shi ne ce wayar ba a ra'asahu hatta ya stawi ka'idan zai dago kan shi hassari ya daidaita yana zaune wa kana yarfa ya dai ma hada takbir ahyana kuma an samu manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya dago daga sujada wani lokaci yana daga hannun shi sallallahu alaihi wasallam yana irin kabbara da muke idan zamu ruku'i misali muke Allahu akbar mu daga hannu to kan mi ruku'i to idan ya an samu idan ya dago daga sujada ma wani lokaci yana daga hannu kenan idan ta ga mutum ya dago daga sujada daga hannu kake mamaki ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya dago daga sujada yana daga hannu yace Allahu akbar sai ko mu sai sallah da malai ci gaba da cewa thumma yafrash rijlahu al-yusra fa yaqud 'alayha mutahinnan sa'annan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya shimfida kawashi ta hagu sai ya zamna a samanta sai ya shimfida kawashi ta hagu sai ya zamna a kanta sai ya kasance kawashi ta dama ita kuma ta abin nan ta yi tsaye haka ya tsuntsun shi kuma halau ya lankusa su an gani irin zaman wannan shi ne irin zaman da muka saba kenan ya zamna a saman kawashi ta hagun ita kuma kabar dama sai a tsida ta kamar a ɗan caka ta haka da ƙasa sai a ɗan lankusa ya tsuntsu haka ne yake zama idan ya taso ya zamna daga sujada mutmain nan suka ƙara nuna maka cewa mutmain nan yana mai nutsuwa kenan wanda yake nuna maka cewa idan ka zamna ne ka yi zama na nutsuwa ba na gaugawa ba zama zan kai cak kai ida azkar ɗinka ta kwana ka koma kai sujada ba a bubbugawa wa amara bidalika al-musi salata haka nan wannan wanda aka gyara ma sallah masallaci haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da yake wannan babban hadisi ne ba wanda yazo ba ta sallar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gyara mishi babban hadisi ne a babi da yawa sabbin da gani ana yawan amfani da shi saboda manzo sallallahu alaihi wasallam zamnar da shi kuma a gaban sahabbai yace mai garin da zaka yi sallah idan zaka yi ta fa qala lahu sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi idan sajadta idan ka yi sujada yace fa majkin bi sujudika ka tabbata a sujadarka fa iza rafa'ta idan ka ta dan ka dago daga sujada faq'ud ala fakhizati al-yusra sai ka zamna a saman mazauninka na hagu kenan zaka zamna a saman kwahuwanka kenan ko ka zaka zamna da ita a saman mazauninka mazauninka zaka zamna da shi a saman kawarka da hagun kenan kawarta gun za a shi bukata kamar irin zaman da muka saba sai yake cewa wa kana yansab rijlahu yumna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsida kawashi ta dama an gane ko ya tsida kawashi ta dama wa yastaqbil bi asabiha al-qibla kuma ya tsotsin su kuma sai su kalli al-qibla a gwada mana wannan zaman dan ya zama wadi yau a gwada haka irin wannan zaman ke haka nan yake yi tsakanin sujada mutane sallallahu alaihi wasallam kenan kaga wannan yana nuna maka wannan babu yana nuna maka cewa idan an dago daga sujada ba kawai ana daga goshi ba ne a mila a sai an zamana dan gargar an nutsu kuma a zaman tukwanan an yi so a je sujada ta shi idan ka dago ka ƙi zama ka bar wani ɓangare na sallah ka bar wani ɓangare na sallarka idan kana dago goshin ka kana mila shi baka zo kai wannan zaman ba to baka yi irin sallar manzo sallallahu alaihi wasallam ba shi kuma ya ce irin sallar shi kaɗai ce da ta tsira ta wuta sai malai ya ce al-iqa'u baina sajadatayn na manzo sallallahu alaihi wasallam zancen zama tsakanin sujada guda biyu kenan akan shi ne yanzu malai ya buɗe ɗan babi ɗan ƙarami dan saboda ka a ce ba a yi magana kan shi wancan muna magana ne akan ar-rafa'u min as-sujudi dagowa daga sujada wannan kuma zama shi kuma zaman ya ne kenan mun yi bayanin shi a baya shine malai sai dan ƙara yake cewa wa kana ahyana manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokaci yake cewa ya ba yantasibu ala aqibaihi wa sujudu qadamihi manzo sallallahu alaihi wasallam yana zama wani lokaci a saman ƙawamuwan shi guda biyu kenan malam anan da ya kawo mana irin kalar wani zama na biyu kenan yana zama a saman ƙawamuwan shi guda biyu kaga wancan da muka yi muka gwada a yanzu muka yi bayanin shi yana zama a saman ƙawar shi ta hagu ƙawar ta dama kuma sai a tsaida ta kuma ya tsinta su kalli gabas ko to wannan zaman shi kuma ƙawahuwan duka biyu da ta dama da ta hagun kowace a tsaye irin wannan zama ne ke kenan shi ma ana yin shi tsakanin sujada guda biyu shi ma kenan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga shi ma idan an yi daidai ne babu laifi kaga wannan yana ƙara ba mu nutsuwa akan kenan sallar da muke yi kenan tana da asali dukkan wani motsi da muke a cikin sallah kenan abu ne wanda ya samu asali daga manzon da Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam sai malai ya ci gaba da cewa wujubul itminan baina sajdatayn wajibin nutsuwa tsakanin sujada guda biyu dole ne sai ka nutsu idan ka bubbuga babu nutsuwa a ciki to ka bar wajibi ka bar wani ɓangare kenan shine malam yake mana bayani nan sai yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yatma'in hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nutsuwa har sai kowanne kashi ya koma mazaunin shi yana nutsuwa idan ya zauna wa amara bidalika almusi salatahu kuma ya umurci wannan wanda ya bada sallar shi ake gyara mishi ya umurce shi cewa ni idan ya zo yin tsayuwa wannan sai ya nutsu idan ya zo wannan zaman ya nutsu wa qala lahu hayki ce mi la tatimmu salata ahdikum hatta yaf'ala dhalika da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mai dukkanin abin da zai a cikin sallah sai ya rihe mai da wata ibara wata jumla wadda zatta hukunta duk aikin da zai a cikin sallah sai ce mai la tatimmu salata ahdikum, sallar ɗayanku ba za ta cika ba hatta ya fa'ala dalika, har sai ya yi wannan abin da na koya maka, har sai ya yi wannan abin da na ce a yi, shi ne sallar mutum za ta cika. Ka bar wani abu daga cikin abin da manzon Allah sallam ya koya, sallar ka ba ta cika ba kenan, sallar ka ba ta cika ba. To kenan kaga sallar dama da kyalmin wayar take fitowa, sallar da ake yi da kyalmin wayar take fitowa. To a ce ka bar wani bangare na cikin sallar, to ai ka gani akwai matsala, akwai matsala. A ka ba da amsoshin duka mama daga an zo jan nutsuwa matsala ya samu, yana da wahala duk ka samu mutum ya kabarta sallah daga farkon ta har ƙarshe, komi cas kawai tunanin shi Ubangiji, yana da wahala. Mafi yawa kawai daga an kabarta sallah an taimaka mutum. Bil munasaba wani yi mana tambaya wata rana, na rasa mai zance mashi haka ne na bar shi na tafiya, yana irin wannan bushe-bushen na wiwi, ya ce mana ustaz in ban sha wiwi ba daga na kawata sallah da nazari nake biya, ya ce amma daga na sha kamar gani ga ɗakin kawo shi kuma ai nutsuwa an ce farilla ce, ni ko wannan nutsuwa ya na sha, ya ce wannan kamar gani ga ɗakin kawo na rasa mai zance mashi. Tukar wannan ɗaya ya tashi ruwa ya ana magana a kan nutsuwa a sallah, ya ce to shi ga abin da ke sashi nutsuwa. Har yau ban ba shi amsa ba, ya ce mai ita dai kawai haramun ce, haramun ce, haramun ce. Malam ya ce cewa ba ka da yaƙi duha hatta ka kura ƙariban min sajadati, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata raki idan ya zamana to zaman ma yana dan tsaho kadan, iya dan tsaho kadan zama hatta da kuna qalbi min sujadati, har sai ya kai irin juma wanda ya sujada irin wannan juma ce zai azu. Kenan dan ne nuna maka cewa kenan zaman da ake tsakanin sujada biyu ana dan takatawa a nutsu kuma a fado su abubuwa. Yace wa ahyanan yamkusu hatta yaqula al-qa'il kada nasiya, wata rana kuma in ya zamana saboda jima da yake a zamani kai har ma sai wani ya ringa cewa an ya manzo sallallahu alaihi wasallam ba mance ya bai an ya ba amince ba saboda jima wanda aka yi ta dantace lokaci sallallahu alaihi wasallam. Wannan babu me yake nuna mana wajibcin nutsuwa a cikin sallah, dole ne ka nutsu kenan hatta tsakanin zama da za ka yi da sujada guda biyu, dole ne ka nutsu ka san cewa me yake suna wannan shi ma wani bangare ne na sallah, kuma yana da wasu abubuwa da ake yi idan an yi wannan. Ɗan uwan waɗanda suke ƙoƙarin yin sallah a yi a tare, idan ka ga su tsakanin sujada guda biyu za ka yi mamaki, daga an ɗora goshin kamar an ɗora wuta a wurin, ana ƙora ana ɗaukewa ana tasowa kan aƙi da zama kan aje a zauna ma an komo, sai ka ce zaman wannan bai cikin rukuni na sallah, sai ka ce wannan zaman da ake tsakanin su da guda biyu bayya cikin sallah kawai daga an abin nan. To ka gani masu sallallahu alaihi wasallam irin ne yake yin sallah, zama yake yi ya nutsu, kuma har sai ma an ringa tunanin an ya bai mance ba sallallahu alaihi wasallam. Sai ma lai ce al-adhkaru bayna
juma'a wadda aka yi
shine abinda ake yi tsakanin sujada guda biyu. To yanzu idan mun taso mun zauna ko mun nutsu har ya kai tsawon zaman da muke yi yana kusan tsawon juma'a da za a yi a cikin sujada, to me ake karantawa idan an zauna? Ai wasu ba a ke goma a kyale malici wa kana sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam ya goma yana cewa fi hadhihi al-jalsa, a wannan zama ga abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa اللهم وفي نفس بيتي واللهم سيتي رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. اللهم كوكو رب اغفر لي يا الله كغفرت لي ابن فارك يا الله كغفرت لي وارحمني يا الله كجقينا يا الله كجقينا شيسا ba sai mutun yanku ba ake cewa Allah ji kanta kai ma kullun kana ma kanta da kace Allah ji kaina kamar yanda kuma Allah ubangiji ce amma iyaye addu'a kace Allah ji kansu wa qurrabbihumma kama rabbayani saghira ya Allah ka ji kansu ya Allah ka tausaya musu kamar yanda suka tausaya mu a lokacin da ni ina karami kuma suka rene ni lokacin da ina buƙatar wannan rabbighfirli ya Allah gafarta min warhamni ka ji kaina wajburni ka dora ni ka gyara al'amuran rana ka daidaita mun al'amuran rana abubuwan da suka yi ƙarfi na ya Allah ka mun magani su duka yana daukar wannan ma'anar inda na kasa ya Allah ka cika mun inda na kara ya Allah ka taimaka mun miki duka ya daga cikin wannan kalmar ta wajburni sai kuma warfa'ani ya Allah ka ɗaukaka ni matsayina ya huce wannan matsayin da nake ciki a wajenka ya Allah saboda mutum ya ringa neman matsayi wajen Allah idan Allah ya ɗaukaka ka to ɗaukakarka idan Allah ya kasance kana ɗaukaka a wajen shi to ɗaukakarka za ta bayyana a gaban bayi ba tare da ka nema ba sai ɗaukaka ka ba idan Allah yana son ka Allah zai yi shela ga mala'ikai akan cewa wani ina son shi kuma ba su shi su ma mala'ikai sai su rinka son shi kuma sai a sanya ma mutanen duniya kamar shi dukkan mutumin kirki sai gani yana son wannan bawan Allah saboda yana daga cikin halin kirki kaso mutumin kirki saboda jama'ar ka ce mutanen kirki jama'ar ka ne iya da halin kirki kaso mutanen kirki iyar kuma daga cikin halin banza ya kasance tana kanan mutanen banza ya ce warfa'ani ka ɗaukaka ni wahdini kuma ka shirye da ni wa'afini ya Allah ka ba da lafiya ya Allah ka kyautata lafiyata ka mini afuwa warzuqni kuma ya Allah ka arzika ni ya Allah ka arzika ni arziki kala kala arziki taiwa wani arzikin shi lokaci samun lokacin shi da yake yana bauta ma Allah da shi wannan kadai arziki ne wani arzikin shi kuma lahiya shi ce wani arzikin shi dukiya ce wani arzikin shi ilimi ne wani arzikin shi iyali wani arzikin shi kowane irin arzikin da Allah ya irin kala arzikin da Allah ke ba shi kuma idan Allah sanya ma albarka a ciki za ka samu rayuwa mai hankali rayuwa mai nutsuwa a dukkanin ɓangarorin arzikin da Allah zai baka ba tilas ba ne arziki ya kasance sai kana da motoci kana da gidaje wanda shi da arziki wani lokaci masu irin wannan idan ya kuce ƙoba zaka gani suna cikin larura na tashin hankalin rashin lokaci shi ko ga iyalansu ko ga bauta ma Allah madaukakin sarki to kaga yanzu wannan su duke tawa da zama fitina ma a gare su kamar yadda Allah yake cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna dukiya za ta kai wani lokaci ta rika fitinar ka ta hana ka bauta ma Allah ta hana ka zuwa wajen karatu ta hana ka yin sallar yadda ya kamata ta hana ka kaza ta hana ka lokacin kowa kawai kin kullun ina ka hoto dukiya ina za ka dukiya idan in ka zauna komi ka wannan ce a gaban ka to kaga wannan ta zama fitina a gare ka wani ko fitina shi Allah ya bashi iyan sai su kasance fitina kuma a gare shi kasan arziki da ma fitina ce fitina sun fitine shi kullun yana wace ya wace kullun Allah ya dora ni irin wannan san da yake musu wuce ya wuce ko ba ya kasance su kin su suke gidan shi ba shi ne ke gidan su su suke tafiya da shi ba shi bai ke tafiya da su to kaga wannan sun zama fitina a gare shi to arziki kala kala ne idan Allah ya baka kowani irin arziki daga ciki sai ka ringa roƙon Allah Allah ya jikanka Allah ya taimake ka wajen tahiyar da wannan abu cikin abin da yake so kuma ya rinka shi wannan ita ce addu'a da ake tsakanin sujada da rukuu ta fara kenan sai na biyu yace kuma ana cewa rabbighfirli ana addu'a daga cewa rabbighfirli kenan idan an dago ana cewa rabbighfirli har zuwa ga babu adadi dai bakin abin da zaka iya sai ka koma sujada shi kuma fasara shi ne ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta mu kuma kana yakbuhu wa kana yaqulu huma fi salatil layl Manzon sallallahu alaihi wasallam yana faɗin haka a sallar ta dare sai malamin ya bayani yake cewa amma kasancewar yana faɗin wannan a sallar dare sai yake cewa wala yanfi dalika bi shuru'iyyati hadhihi al-awrat fi al-fard amma hakan bai hanawa ya kasance a sallolin mu na farin da ya kasance muna yin wannan azkar din da baki daya saboda bi adami wujudi al-farq bainahu wa bain an-nafl saboda babu wani bambanci tsakanin sallah ta nafila da sallah ta farilla sai dai kawai wajen tsawaitawa a matsayin liman yadda zai tsawaita shi kadai ne ba zai tsawaita ba a lokacin da yake jan mutane sallah a jikin farilla ce sai malai ci gaba da cewa kuma kana ya kaburu wa ya sujudu a sajdata thaniya wa idan ya kare wannan zama sai kabbara kuma sai ya je zuwa ga sujada ta biyu idan bacin ya kare karanta wannan azkara sai ya kabbara sai ya je zuwa ga sujada ta biyu wa amara bi dalika al-musi salatahu kuma ya umarci wannan wanda yake bada sallar shi da yin haka فقال له بعد ان امره بالاطمئنان بين السجدتين كما سبق يا غيا مشي هكذا kuma ya umurce shi da yin nutsuwa tsakanin sujada guda biyu kamar yadda ya gabata kamar yadda yake ce bi kuma taqulu sannan kace Allahu akbar sai kace Allahu akbar kuma tasjud sannan kai sujada hatta tatma'inna mafasilaka har sai gabaki ɗayan gabatuwanka sun daidaita sun mafa'al dalika fi salatika kulliha sannan kuma ka aikata
ya kai mance ba sallallahu alaihi wasallam
na sannan ce ka aikata haka a dukkanin sallarka baki ɗaya abin ne yana yi ko wa kana sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam يرفع يديه مع هذا التكبير احيانا مازال صلى الله عليه وسلم من لوكتي yana daga hannuwan shi na yana daga hannuwan shi lokacin da zai wannan kabbara a wani lokaci kenan idan zai koma sujada na yana daga hannuwan shi sai ya ce Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam yace wa kana yasna'u fi hadhihi as-sajda wa kana yasna'u fi hadhihi as-sajda yace yana aikata haka wannan sujada mithlu ma sana'a fil ula kamar yadda ya aikata a sujada ta farko kenan idan ya je sujada ta biyu abin da ya a sujada ta fara shine yake a sujada ta biyu an gane babu wani abu da bambanci abin da za a ce na a ta fara ayi a ta biyu ba ayi ko a ta biyu ayi a ta fara ba a abin da aka yi a ta fara shi ake yi a sujada ta biyu azkar din da ake gaba ki ɗaya duka ɗaya ne kuma yarfa ra'sahu mukabbir sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga kanshi yana mai kabbara sai da kanshi yana mai kabbara wa amara bi dalika al-musii salatahu kuma ya umarci wannan wanda yake bata sallar shi da yin haka fa qala lahu ba'da an amarahu bi sijdati thaniya kama marra haka yake ce mishi bayan ya umarce shi da yin sujada ta biyu kamar yadda ya gabata sai malamin yake cewa kuma yarfa rasahu fa yukabbir sannan sai dago kanshi kuma sai kabbara wa qala lahu sai yake ce mai tun masna zalika fi kulli rak'atin sajada yake ce mai ka rinka aikata haka a dukkanin raka'arka kuma a dukkanin sujadarka kenan lokacin da sai kare yin sujada ta biyu sai yake mai bayanin cewa haka za ka yi sallarka a kowace raka'a ko ina in ka zo yadda muka ma wannan raka'a guda kenan haka dan zaka yi a kowace sallarka fa iza fa'alta dalika idan kai haka faqad tammat salataka haqiqa sallarka ta cika wa in an qasta minhu shay'an, idan kuma ka rage wani abu daga cikin wannan abu da muka ambata maka, an qasta min salatika, haqiqa ka rage a cikin sallarka. Wa kana yarfa yadayhi ahyana, kuma wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun shi idan kenan zai yi wannan kafara. Kenan wannan yana nuna mana kenan daga hannuwa ko za a yi sujada ko an taso ba laifi ba ne ba, duka an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka. Sai babi na gaba, malam ya ce jilsatul istiraha, jilsatul istiraha, kada a ce jalsatul istiraha, jilsatul istiraha. Ito ne jilsatul istiraha, malamai sun zama kuma mana ita a cikin hadisai, wanda kuma sauran uwan ba su santa ba, kuma makin da masu gini shin akwai dama a sallar ko kuma daga bari musu tara ta shi kuma tana nan a cikin littattafai nan da shekara ta, kuma tana nan a cikin littattafai ana ta karantawa. Sai dai a hudu ta aikata ta yi gagara, to yanzu Allah ya taimaka da karatattaka da ake yi ta bayyana, kuma mutane suna kokarin yin ta a wurare daban-daban suna fatantawa. Yau ke nan ma insha Allah ta'ala za mu san mecece jilsatul istiraha. Yace idan misali a raka'a, idan an yi raka'a ta har za a je ta biyu, ko kuma an yi raka'a ta uku za a je ta hudu a sallah mai raka'a hudu, ko kuma an yi raka'a ta fara za a je raka'a ta biyu, idan an taso daga sujada ai me kiya za a yi, ko sujada ta biyu kawai ana tasowa ai me kiya za a je raka'a ta biyu, ko kuma in raka'a ta hudu ce ana tasowa daga raka'a daga sujada ta biyu ta raka'a ta uku, kawai me kiya za a ta yi, ko to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci gani yake thumma yastawi qa'ida, manzala sallallahu alaihi wasallam idan ya taso daga sujada ta biyu ba kai tsaye ke miƙa tsaye ba, sai ya zamana zai zamana irin zaman da muka yi bayani wanda ake tsakanin sujada guda biyu, wanda ake zama saman ƙafa ta hagu a tsaye da ƙafa ta dama, irin wannan zaman haka manzala sallallahu alaihi wasallam yake zama. Idan ya zamana ala rijlihi al-yusra mu'tadilan, a saman ƙafar shi ta hagu ya daidaita ya zamana, thumma yarji kullu azmin ila mawdi'ihi, sa'annan ko irin zama na kowane kashi ya koma inda yake mazaunin shi, sai ya zamna haka tukwana an yaso, sai a meke sai a yi tsi wa zai bada ban shi wannan zama na wannan sujada ta biyu kenan. To sai a zamna tukwana sai a miƙe haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane tsakanin kenan, idan an za a yi raka'a ta biyu, an yi raka'a ta fari za a je raka'a ta biyu, idan an taso daga sujada ta biyu kafin a miƙe kenan za a zamna, sai an zamna tukwana kuma sai a jimki hannu haka, sai a yi afi da ƙasa ne, so sai a tashi tsaye, ko kuma raka'a ta uku za a je ta hudu haka da ake. Na fatan an gane wannan zaman. Sai dai ana samun wani lokaci ana samun shigo ha tsakanin liman da mamu, a wani lokaci mamu idan mafi yawa ba su san ba da wannan zaman, ko kuma ba su yin wannan zaman, tunda ba zama ba ne yake ɓata sallah. An gane idan ba ka yi ba, idan ba ka yi ba a ce sallar ka ba ta yi ba, amma tunda an samu zalar sallar yana yi, to za ka ƙara ladanka, za ka cika ladanka idan ka yi saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wani lokaci za a samu mun saba shi abokin liman da wanda ya riga ya liman, wanda yake gaban liman kenan, me ake ce wal liman ko yawwa, wal liman da abokin liman ba su da sallah, saboda abokin liman tare suke komi da liman, shi kuma wal liman shi kuma riga liman yake kenan, dole ka zama kanan liman ya kasance sai yayi za ka yi
to an taso irin wannan zama shi liman ne zauna ya jin satul istiraha
kai kuma kawai kana tagowa ne ka miki liman a zanna kai a sai
to ya za
shi wannan idan an sami irin wannan kuskuren babu matsala bai da matsala bai kasancewa ka ce kai yasu yana saboda ka abin nan liman ya dauke maka wannan sai dai mu ma yayin da muka kokari ni irin wannan saboda ni koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam mu samu wannan lada da ake samu ne to naje zato istilahi kuma idan mun ga wani yayi mu tabbatar da cewa sunna ce cika kuma in wani bai sani ba shi ne mu sanar da shi cewa wannan abun yana da asali daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan karatu wani lokaci ba a kai kan shi ba ko kuma ba a samu ba aka fahimta abin wani lokaci da kyau ana iya samun irin wannan mummunan fahimta tsakanin wasu sai gani an kasa fahimta da juna wani da gani abu ne sabo shi ko ba abu ne sabo ba abu ne ga shi nan a cikin sahih bukhari ba sosai a cikin sahih bukhari akwai shi hadisi yana cikin sahih bukhari da manzo sallallahu alaihi wasallam yake irin wannan zama kuma sahabbai suka rawaito mana kuma ya tabbata kenan sunna sai malike cewa al-i'timadu ala al-yadayn fi an-nuhud ila raka'a a fi kenan dogaro da hannuwa guda biyu a lokacin da za a zabura wajen tsayuwa lokacin da za a zabura wajen tsayuwa kenan yanda ake tashi kaga sahabbai keke da keke har yanda ake tashin ma yadda suka duba su gani ya ne ake yi malaka cewa kun makana sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yanhadu mu'tamidan ala al-ardi ila rak'ati sadiqa yana zabura lokacin da zai zabura ya tsaye yana mai dogaro da hannun shi guda biyu a lokacin da zai je zuwa ga raka'a ta gaba kenan hannuwa biyu wannan ake dunkulewa haka sai ai a fi da kasa sai a tsaye yace wa kana ya'tunu fi salat ya'tamidu ala yadayhi idha qama manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ujunu menene ujunu shine dogaro da hannuwa biyu a lokacin da zai kina kace ma ujunu shine ya fasara malama da yake cewa wa kana idha nahdi wa kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan nahada fi raka'ati thaniya a lokacin da ya zabure ya je zuwa ga raka'a ta biyu istaftaha bil hamdulillahi rabbil alamin wa lam yasut lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi tsaye zuwa ga raka'a ta biyu mubasharatan kawai fatiha ke fara yana farawa da alhamdulillahi rabbil alamin me yasa wannan ya kawo magana saboda kenan karmi tsammanin ana sake tuwawar istiftah an gani ba wani istiftah lokacin da zan mu fara sallah idan muka yi kafara harama zan mu yi addu'o'i Allahu ya subhanaka Allahumma wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka Allahumma ba'id bayni wa bayn khataaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib Allahumma nakkini min khataaya kama yunqqa thubul abid min ad-dams Allahumma ighsilni min khataaya bil-ma'i was-sajj wal-barad wa la adun su aki idan za a fi sanda da sauran su to idan ka tashi raka'a ta biyu to da kana tashi kawai bismillah alhamdulillah zaka fara ba tare da ka kuma ka saki wannan addu'a da ake fara sai dai kuma anan malamai sun ce kafin a je zuwa ga alhamdu ana a'udhiya kuma ana bismillahir rahmanir rahim a ran ina so kuma sai a fara alhamdulillahi rabbil alamin kenan idan aka taso kai tsaye za a yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a ran ina so sai a fara kuma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim a zuwa karshe yake cewa wa kana yasna'u fi hadhihi ar-raka'a mithlu ma sana'a fi al-ula manzo sallallahu alaihi wasallam yana aikata haka a wannan raka'a kamar yadda ya aikata a raka'a ta farko kenan idan ya tashi zuwa raka'a ta biyu wannan abin da muka yi a raka'a ta fari shi ne ake mimitawa a raka'a ta biyu. An gane illa annahu kana yaj'aluha aktsaru min al-ula kama sabaqa. Sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan idan da muna da mafhumin cewa tsawaita karatu na raka'a ta fari da na raka'a ta biyu inda muna da mafhumin cewa dukansu ɗaya ne, misali kana iya karanta faji guda a raka'a ta fari a raka'a ta biyu ka karanta faji biyu ko kuma ka karanta ka limita su ko na mutunta haka inda muna da wannan mafhumin to gashi nan dai manzo sallallahu alaihi wasallam an samu saɓanin haka yake kuma kenan na manzo sallallahu alaihi wasallam shine za mu ɗauka kuma shine abin koyi. Manzo sallallahu alaihi wasallam raka'a shi ta fara ta yi tsawo akan raka'a shi shine yace illa annahu kana yaj'aluha sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam yana sanya raka'a shi ta biyu aksar min al-ula ta fi karanci akan raka'a shi ta fara kire ta ci karama akan raka'a shi ta fara idan a raka'a ta fara an karanta lam yakun alladhina kafaru a raka'a ta biyu sai a karanta inna anzalna ilayka al-kitaba kenan ba a karanta wata sura da ta hita ko kuma wanda suke daidai in an karanta suke daidai ba matsala kamar babu abin nan daiwa amma ya kasance an karanta wadda ta hita kenan shi ne ba a yi yadda ake yi kenan ya kasance ta wari ta yi tsawo a kan ta yi sai ma da ya ce kuma wujubu qira'atul fatiha fi kulli raka wajibtin karanta fatiha a kowace raka'a dukkan raka'ar da zamu to wajibi ne sai mun karanta fatiha la salata liman lam yaqra fatihatul kitab babu sallah ga wanda bai karanta ba suratul fatiha idan dole idan an sa su sai an karanta sai dai in liman kake yi in liman kake yi shi kuma ya dauke maka amma in kai kadai kake sa idan a kowace raka'a sai ka karanta fatiha kada ka ce tunda ka raka'a ta fari ba sai ka raka'a ta biyu ba tunda an ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatihatil kitab ba kace to ai ta akai wanda bai karanta ba to ni kuma ina karanta a tahari ina karanta a tahari ya wara tas ko wata raka'a sai an karanta mata shi ne ma na na ku karanta tare kamar ya karanta tare yana yi kana yi yanzu ai in masallaci aka ce kowa da shi yana yi yana yi ai abin da zama ba zai zama a sallah azhar kowa ya yi sashi kowa zai yi tashi eh wannan kowa zai tashi kowa fatiha shi zai a zuciya shi shi kare shi ne malai ta kawo kan amara da musu salatahu bi qira'ati al-fatiha manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarci wannan wanda ya bata sallaci ya umarci shi ya rinka karanta fatiha fi kulli raka'a a kowace raka'a haisu kare lahu a lokacin da yake ce mushi ba da al'amara ko bi qira'ati hafi raka ta ula bayan ya umarce shi da karanta fatiha a raka'a shi ta farko sai yake ce mai summa fa'al dhalika fi salatika kulliha ka aikata haka a dukkan sallar da zaka yi wa fi ruwayatin a wata ruwaya yake cewa fi kulli raka'a a kowace raka'a ka aikata haka wa qala wa fi kulli raka'atin qira'a a kowace raka'a akwai karatun suratul al-fatiha kenan kaga in dai ba liman ba kake bi kenan karanta fatiha wajibi ne dole ne idan kana so sallar ka tayi idan kuma ka bari da gangan ba karanta ba to sallar ka ta lalace sallar ka ba ta yi ba kwata kwata sallar ka ba amsar ta saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatiha al-kitab sai wani ya ce at-tashahhud al-awwal mun zo tahiyya amma har da saura akwai magana da yawa tun daga tahiyya zuwa sallama malai ya ce tahiyya ta farko ba ta ƙarshe ba kenan wanda ake yi misali a sallah mai raka'a uku ko mai raka'a huɗu kenan tahiyya ta fara yake sun jilsatu tashahhud جلسه التشهد زماني دقي yace kuma kada sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yajlisu litashahudi ba'da alfaradi min alraka'ati athaniya manzo sallallahu alaihi wasallam yana zama yin tahiyya bayan ya kammala raka'a shi ta biyu fa idza kanat as-salatu raka'atayn kas-subh idan sallat ta kasance raka'a biyu ce kamar sallar asuba jalasa muftarishan manzo sallallahu alaihi wasallam sai zamna irin zama na iftirash kama kana yajlisu baina sajdataini kamar yanda yake zama tsakanin sujada da ruku kenan zama na azamna saman kawar hagun a tsaye da kafar dama an gane ko wa kadhalika yajlisu fi at-tashahhud al-awwal haka nan yake zama a irin wannan zaman kenan irin shi yake yi a yake da suna tahiyyar shi tahiyya ta fari min al-thulasiyya aw al-ruba'iyya daga sallah mai raka'a uku ko mai raka'a huɗu wa amara bihi al-musi salatahu fa qala lahu kuma sai ya umarci wannan wanda yake bata sallar shi yake gaya mashi cewa ya rinka yin haka yake ce mai fa iza jalasta manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mai idan ka zamna fi wasf as-salati a tsakiyar sallah kenan sallah mai raka'a uku ko mai raka'a hudu fatma'in ka nutsu waftarish fakhizaka al-yusra thumma tashahhad yace ka zamna yace ka buda fakhizaka al-yusra kamar ka kai zamna a saman mazamnin ka na hagu kenan ka zamna da shi a saman kawka ta hagu kuma tashahhad sannan kuma sai ka yi tahiyya ita ce at-tahiyatu lillah was-salawatu at-tayyibatu ta ruwaya kuma az-zakiyatu duka dai zamu gani wajen kala kala ta kai kala biyar tahiyya ba kala ɗaya bace ba kala biyar bace ta kai kala biyar kuma dukkan wanda kai ta tara da asali daga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ga nau'o'i na addu'o'i na buɗe sallah ai mun gani daban-daban da yawa ko ita ma tahiyyar haka nake da kai nau'o'in ta daban-daban wanda kuma suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala abu huraira abu huraira yake cewa radiyallahu anhu Allah kara mishi yarda Allah kara mishi yarda wa nahani khalili al iqa'a ka iqa'a al kalb yace masoyina ya hana ni in ranka zama kamar yanda kare yake zama wa fi hadisi akhar aw al hadisi yake cewa wa kana yanha al uqbati ash-shaytan manzo sallallahu alaihi wasallam yana hari akan irin zama na shida wa kana idza qa'ada fi at-tashahhud manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya zamna yin tahiyya wada kaffahu al-yumna sai dauko hannun shi na dama ala fakhzihi sai dora shi a saman cinyar shi wa fi riwayatin qubatihi aw turwa qubati a saman gwiwar shi kenan zai dora daidai inda gwiwar shi take anan zai dora hannun shi na dama kenan hannun dama a saman cinya ta dama an gane wada kaffahu al-yusra ala fakhzihi wa fi riwayatin rukbatihi al-yusra kuma sai dora hannun shi na hagu a saman cinyar shi ta hagu ko kuma awashi gwiwar shi ta hagu kenan kowane hannu a daidai kafar shi ana ake dora shi sai a ajiye haka na zai ke cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam yadda hadda mirfaqihi al-yumna ay ayman ala fasihi al-yumna manzo sallallahu alaihi wasallam yana sanya karshen hannun shi kenan gwiwa hannun yana sanya shi na dama a saman fasihi al-yumna a saman cinyar shi ta dama kenan wannan gwiwa kenan dora ta ake a saman cinya ta dama kenan ba irin wannan abu buɗe ba a yi wani haka irin wannan da suke dora saman abin da a dora ake haka yace wa naha rajulan wa huwa jalis mu'tamid ala yadihi al-yusra fi salat فقال إنها صلاة اليهود. مزوس صلى الله عليه وسلم يا هذا ولي وهو جالس يدا زمني معتمد على يده اليسرى في الصلاة يدا زمني ينسلنا كما كو هيتورا هنشي نهجم سيتورا شهكا أبايا يدو قردش كما زمن صلى الله عليه وسلم إن زمان دا أكينا كنا تغبي أوكو هنن يتورا سمن تنوينشي sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ce me kai irin wannan zama a cikin sallah yace ne saboda wannan irin zaman yahudawa ne take ba a yin shi a cikin sallah wa fi lafzi a wani lafzi kuma yake cewa la tajlis hakaza kada ka dinga zama irin wannan manzo Allah yake hana shi innama hadhihi jilsatul ladina yu'adhabun saboda wannan zama da kake yi irin zaman wanda ake ma azaba su ne sune arnawa wa fi hadithin akhar aw wani hadisi kuma yake cewa hiya yaqudatul maghdubi alayhi wannan zaman da kake irin zaman wanda aka fushi da su irin wanda muke neman tsari da su a cikin karatun mu na Fatiha muke cewa ghayr maghdubi alayhim wala dhalim ba wanda aka fushi da su ba ko ba fata tuba sai mai yake cewa tahriqul isba' fi tashabbuh motsa yatsa a cikin yin tahiyya wannan yatsa da ake kadawa haka tana da asali sama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to Abu Kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yamsutu kaffahu al-yusra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bude hannun shi na hagu ala rukbatihi al-yusra asaman tinni asaman guwar shi ta hagu kenan hannun hagu idan za ka dora saman kafa bude shi haka ake ajin shi an gane bude shi haka ake kenan ba a dunkule ba ko ba a jisa a wani shi a saman kafan nan ake dora shi haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake wa yatbidu asabi'ahu kaffahu al-yumna kullaha sa'annan kuma idan ya zo wajen hannun shi na dama kuma idan ya dora sai ya dunkule shi haka haka ke dunkule sai dora saman gwiwar shi wa yashiru bi isbi'ihi allati tali al-ibham ila al-qibla sa'annan kuma sai dauki wannan yatsa sai dora ta haka fitarin kallon al-qibla wa yarmi bi basarihi ilaiha sa'annan kuma sai ya dinga kallon kallanta sai dinka kallanta ko a kalle ta ko a kalle shi za a ci yadda ake su gida duka ana ya samu asali daga ya ce wa kana idan ashara bi isbi'ihi wada ibhamuhu ala isbi'ihi al-yusra wa taratan kana yuhalliq bihima halqatan yake ta ku wani lokaci idan ashara bi isbi'ihi idan ya nuni da wannan yatsa وضع إبهامه على إصبعه الوسطى ونن يازل ونن ببي إذا كما سيقول تسمم تسكيا ببي كنا إذن يادن قولي حكي هنغاني حق ونكي نزك ليه أسر دين الله صلى الله عليه وسلم يأتي سكا دوبا سكا دنس قيمي سلو كما رأيتموني وسلم ونن تاتكا شيني كو أكيما to yanda yake dunkule hannun mai da suka samu mana idan ya tsaye da yatsa haka wannan ita hi alƙura ta saman nan yace kuma wataratan yuhallitu bihima halqatan yake cewa kuma wani lokaci yuhallitu bihima halqatan wani lokaci kuma yana gama ta da ita wannan din kenan haka zai gama su tare an gani haka zai ga masaka sai ya rufe yake cewa kada ya rufa isbi'ihi yuharrikuha yad'u biha sannan kuma ita wannan yatsar da aka tsaida ita za a rinka karkadawa za a rinka waye kullu sai rinka cewa lahiya ashaddu ala shaytani min al-hadid wannan kalkadawa da ake ana addu'a
hatta ya zuri na sallallahu
alaihi wasallam alayka ayyuhan nabi wannan abinda ake haka wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya yi tsanani ga shedan ya yi jin wahala wannan abin shedan ya yi jin wahala wannan kalkada ya tsada ake yi akan ya kasance an soke shi da wani ƙarfi irin wahala da yake sha an tsaye da yatsan nan ana abin nan shi tashin hankalin shi idan ana sallah a tsaye da wannan yatsan a rinka addu'a kamar an soke shi da wani aiki babin zaba ake yi babin zaba ake wannan abu ko da a ce ya halarto kenan a cikin sallah ya zo ya abin nan inda kenan aka zo ga ƙarshe ne zai juya yace wa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ياخذ بعضهم على بعض يعني الاشاره بالاصبع في الدعاء يجي جماعه الصحابه نبي صلى الله عليه وسلم كان سن كسنتي سنا wannan abu بالاصبع في الدعاء idan suka zo kenan suna kalkalata sosai wajen yin addu'a suna kalkalata sosai wajen yin addu'a saboda sun ji an ce abu ne wanda yake ba shi dare wahala wajen addu'a yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'al dhalika في التشهدين جميعا وزال صلى الله عليه وسلم تهيئ الشيطان لتبي ذكر بيانا كوني زي قول حدن شكو ميرا تلك الأوائنا من الدنيا ورأى رجلا يدعو بإصبعيه فقال أحد أحد وأشار بالسفارة لذلك وكان صلى الله عليه وسلم ورسول صلى الله عليه وسلم وترانا يا قول يدعو بإصبعيه فقال له ينا أبنى الدعاء يا تفتاش kuma musu da duk cikin cikin ne ahe ahe ko ashara bi sababa kenan ya ringa talkadawa idan talkada kenan idan ka tsida ta ba a barin ta haka na aisi talkadawa ne na na gani zan shi gaba ne an tsaho kadan amma mu yi da wannan yake ta wujubut tashahhud al-awwal wa mashru'iyyat al-du'a fihi wajibtin yin tahiyya ta farko kuma halauta shar'anta shi da shar'anta yin addu'a a cikin yake cewa kuma manzo sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya qira fi kulli raka'a yana yi a kowace raka'a fi kulli raka'ataini a kowace raka'a guda biyu at-tahiyya at-tahiyya ita ce at-tahiyatu lillah wa salawatu tayyibat yace wa kana awwalu ma yatakallam bihi inda lillah wada at-tahiyatu lillah kenan abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake fara yana zama shine qaulina at-tahiyatu lillah yace wa kana idha nasiha fi raka'atayn al-ulayn yasjudu lis-sahwi idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya mance bai yi ba wannan zama na fari al-hadi sallah ce bi raka'a uku ko bi raka'a hudu to idan ya kare sallah sai ya sujada dalilin wannan mantuwa ne kenan idan an mance ta sujada manzo sallallahu alaihi wasallam yake mata وكان يأمر بها فيقول ماذا صلى الله عليه وسلم يقول امرني لي اتينا تشوا اذا قعدت في كل ركعتين فقول اذا كن زمنا اكوچ ركعه غدا بي ورغا تشوا التحيات ازوا كرشي التحيات لله صلوات وطيبه يتي ولي تخير احدكم من الطوال عجبه اليه ان يسو كما اذا متين يا قاري wannan sai ya zabi irin addu'a da tami aran shi sai irin kenan bukatar shi sai addu'a waje ne na amsa addu'a idan an kare tahiyya an kare salati na manzo sallallahu alaihi wasallam falyad'u Allah azza wa jalla bihi to a lokacin nan kenan ya roki Allah madaukakin sarki da shi wa fi lafzin qulu fi kulli jilsa at-tahiyatu lillah a wani lafzi kuma yake cewa ku ringa cewa a kowane zaman da za ku yi ya koya musu at-tahiyatu lillah a zuwa ƙarshe kenan za mu gani sati mai zawa yadda ake yin ita wannan tahiyya yace wa amara bihi al-musli salatahu kuma ya umurci wannan wanda yake bata sallar shi da yin haka kama taqaddama kamar yadda ya gabata wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum at-tashahhud kama yu'allimuhum sura min al-qur'an maza sallallahu alaihi wasallam yana koyar da sahabbai yin wannan tahiyya kamar yadda ya koyar da su al-qur'ani haka koyar da su yadda za a zanna a koya ma karatun alqur'ani surata alqur'ani haka aka zanna a koya musu yadda za su yi tahiyya wa sunna ikhfa'uhu kenan a cikin sunna haka nan kenan duka wannan yazo insha Allah ta'ala kenan zamu gani kenan cikin wannan insha Allah sati mai zawa zamu ga irin sigogi da ke da kullai ta wannan take ayayi irin wannan at-tashahhud da kuma magana akan salati na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kina abin da muke kokari ne Allah ba mu lada wannan muke kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.